Exclusionary from KDS Records.
Yeah, this is a massive collaboration. I got Cozy in the house, D-Flex, TY, Surana Ada. Yeah, how are the mix?
Fatamusu kara fatamusu, bin Yesu seregaske. Fatamusu kara fatamusu, ay Yesu shinan Allah ne. Fatamusu kai jinjina musu, bin Yesu seregaske. Fatamusu kara fatamusu, ay Yesu shinan Allah ne.
Na so ne da dan jawabi ga masu bi har da masu sapi da baki. Shi baya zabi zai ba ku kyauta ba ku bashi hanyarsa a bude yake ga kaskanci a sauke yake baya son kazanta a waike yake ku zo gunsa kawai to kar ku laife ha ayyesu mu kai yana da iko yana warkarwa ga masu ciwo bege ga du masu biko sai baka eko da kana da CO yana yafiya domin shi uba yana kare mu kuma shike kula ki zo gunsa shine mai bada da abun yesu mu kan ai ba la'i
Fada musu kara fada musu bin Yesu sai da gaske Fada musu kara fada musu ai Yesu shirin Allah ne Fada musu kai jinjina musu bin Yesu sai da gaske Fada musu kara fada musu ai Yesu shirin Allah ne
Lokacin da Yesu zai bar duniya ya ce wa almajirai ku je ku sheda wa zuriya batutuwa ce wa Yesu dan Allah ne wayanda suka gaskanta ku musu baptisma kuna koya musu yadda za su yi mini hidima ku yin da business kamar hula jama'a ku yi lura akwai kura waye wanka yanzu shine ka kudura ke change by APC be strong like DPC the work with Christ will make you rise above if you pay the price of God this life your place if you use this time kar imanta ai Yesu rayaye ne in ba shi kake wa hidima ba kai mamaci ne you're dead gawa rayuwanka da yawa dan uwa ka dau gyara ba harara make you change your ways make you fix your life don't hang on say shima ai kari kari
fada musu kara fada musu bin Yesu sai da gaske fada musu kara fada musu ai Yesu shirin Allah ne fada musu kai jinjina musu bin Yesu sai da gaske fada musu kara fada musu ai Yesu shirin Allah
ne kada su ka share su ai mu ne Yesu ne ko sun toshe hanya mu kan zamu je ba wata wahala la da giciye babu ja da baya mun hada da aya kullun zamu je gaba da mun na da Yesu I will preach the gospel in all its essence if you ain't hurry I will overtake let's join our hands together and take the gospel further Yesu shugaban mu baruwan mu da mege mu zamu kai ta ko ina in har mu hada hannu masu bi mu tashi mu bashi abin da ke nashi bishara gudu kaman kollo in mun wuce su ai sai kallo dan aikin banza suke gwalo so ba mu sauti kai ne mulo fada musu kara fada musu bin Yesu sai da gaske fada musu kara fada musu ai Yesu shirin Allah ne fada musu kai jinjina musu bin Yesu sai da gaske fada musu kara fada musu ai Yesu shirin Allah ne
Exclusionary from KDSRecords.com.